Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 1200 wato 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau ranar 26 ga watan Fabrairun shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Wakilin gwamnatin Syria da ke shiga tsakani ya ce ya yadda da mummunan harin da aka kai a birnin Homs ranar Asabar na nufin lalata tattaunawar da ake ta zaman lafiya a Geneva. Babban kwamandan 'yan sanda na musamman ya ce sun kwato wani bangare a yammacin Mosul a wani kazaman yaƙi da su da suka yi da mayakan kungiyar Daesh.
Hukumomi a jihar Niger, Najeriya sun yi ƙarin haske dangane da wani makamin gurneti da ya fashe bisa kuskure a hannun wani soja ya halaka shi da wasu mutane a ƙarshen makon nan.
Shi kuma da ya tashi zuwa gida a nan sai ya ɗauko wasu kayan aikin nashi ya sa jifayen kone ta yi kasuwa wannan.
Bayan da wata kotu a Najeriya ta tabbatar wa da Sanata Alimudu Sharif mukaminsa na shugaban jam'iyyar adawa ta PDP ga alama a jihar ta Borno har yanzu tsugunne bai kare ba.
Duk PDP an san Alimudu Sharif shi ne authentic chairman, kowa ya sani kuma kotun yanzu ya tabbatar.
Muna kuma tafe da maimaicin shirin duniya Amurka.
Assalamu alaikum masu sauraro. Wakilin gwamnatin Syria da ke shiga tsakani ya ce ya yadda da mummunan harin da aka kai a birnin Homs ranar Asabar na nufin lalata tattaunawar da ake yi ta zaman lafiya a Geneva. Bashar Al-Ja'fari ya shaidawa manema labarai cewa ba ma baman da 'yan ta'adda suka tasa a birnin Homs sako ne ga Geneva daga masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda, kuma muna so mu sanarwa kowa cewa mun samu sakon kuma ba za mu bar wannan al'amari haka ba. Ja'fari ya haɗu da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Syria, Staffan de Mistura a Geneva. De Mistura ya faɗawa manema yaɗa labarai kafin tattaunawar. Yana fatan harin ba zai shafi batun zaman lafiyar ba, inda ya kira maharan da masu ɓata zaman lafiya. Ya ƙara da cewa a kodayaushe muka fara tattaunawa akan zaman lafiya akwai waɗanda yake son ya ɓata al'amarin, muna zaton haka. Bayan zaman tattaunawar, Ja'fari ya buƙaci wakilan 'yan adawa a teburin sasantawar da su yi Allah wadai da wannan hari a matsayin alkawarinsu na samar da zaman lafiya, inda ya ce duk wani ɓangare da ya ƙi yi Allah wadai da wannan hari a yau to za mu yi masa kallon mai goyon bayan ayyukan ta'addanci. A ɓangarensu kuma 'yan tawayen sun yi alkawarin ci gaba da zaman tattaunawar, amma sun ƙalubalanci gwamnati da ƙoƙarin yi musu zakon ƙasa domin neman wasu buƙatu daga wajensu 'yan adawar. Wasu daga cikin wakilan 'yan adawar sun yi Allah wadai da ayyukan ta'addanci baki ɗaya, amma sun nuna cewar harin da aka kai a ranar Asabar a birnin Homs zai iya yiwuwa dakarun gwamnati ne suka kai shi. Babban kwamandan 'yan sanda na musamman sai ya ce sun kwato wani bangare na yammacin Mosul a wani kazamin yaƙi da suka yi da mayakan Daesh. Major General Haidar Almaturi, kwamandan 'yan sandan gwamnatin tarayya, ya faɗa ma kamfanin dillancin labarai na Associate Press cewa tawagarsa ta shiga unguwar Tehran a safiyar yau Lahadi, kuma yanzu haka unguwar na ƙarƙashin ikonsu. Almaturi ya ce mayakan Daesh sun aika kusan 'yan ƙunar baƙin wake 10 a motoci, amma 9 daga cikinsu sun fashe kafin su kai gurin da suka yi hari. Na 10 ya kashe 'yan sanda 2 sannan ya jikkata 5. Dakarun Iraki sun masu wanda Amurka ke goyawa baya sun taimaka musu ta wajen jiragen sama tare da goyon bayan gamayyar sojojin Amurka waɗanda ke riƙe da gabashin Mosul, birni mafi girma na biyu a Iraki, ya rabu biyu ne a tsakanin kogin Tigris. Da fari dai jami'an sojin Iraki sun ce sojojin gamayyar Amurka na samun turjiya sakamakon dagewa da sojojin 'yan ta'addar ke yi a cikin rabin yammacin birnin wanda shi kaɗai ya rage wa 'yan Daesh a ƙasar Iraki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To anan kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ne ya ce ba zai halacci liyafar ƴan jarida da za a yi a fadar gwamnatin ba, wanda hakan wata alama ce da take nuna cewa yana kokarin kare kansa daga yawan zolayar da za a yi masa a yayin liyafar. Trump ya bayyana shirinsa na kauracewa liyafar ne a shafinsa na Twitter, inda ya ce ba zan halacci liyafar ƴan jaridu a fadar White House ba a wannan shekarar, ina fatan alheri da kuma nishadi a wannan yammaci. Shugaba Trump dai yakan halarci wannan liyafa a kowace shekara, amma kuma ya ki zuwa a bara. A yayin wannan liyafa a bara wacce aka yi a zamanin tsohon shugaban kasa Barack Obama, ya nuna mamakinsa kan abin da ya hana babban dan takara ta jam'iyyar Republican a wancan lokaci halartar liyafar, inda ya ce na yi mamakin ɗakin taro ya cika da ƴan jaridu da shahararrun mutane da kyamarori, amma shi wato Trump ya ki zuwa. Ko wannan liyafar ba ta yi wa Donald Trump armashi ba ne? Me yake yi a maimakon kasancewa a nan? Yana gida yana cin naman Trump da rubutun batanci ga Angela Merkel. Me yake yi? Wannan taron wanda akan yi amfani da shi wajen tara gudunmawa na shekara yakan hada da ƴan siyasa da shahararrun mutane da kuma shugaban ƙasa da uwar gidansa. Trump dai yana takun saka da kafafen yada labarai tun hawansa kujerar mulki. Ya ƙara ci gaba da caccakar wasu daga cikin manya-manyan kafafen yada labarai, inda yakan zarge su da cewa suna yada labaran ƙarya. Tsohon shugaban kasar Iran Mahmud Ahmadinejad ya buga wata budaddiyar wasiƙa cikin harshen Turanci da kuma na Farsi zuwa ga shugaban kasar Amurka Donald Trump, inda ya yaba wa shugaban na Amurka abin da ya ce bayyana gaskiyar tsarin demokaradiyyar Amurka da tsarin zaben kasar a matsayin baragurbi. An buga doguwar wasiƙar ne a yau Lahadi, sannan kuma ya kalubalanci Trump da tsarinsa na haramta izinin shiga Amurka ga 'yan ƙasashe guda bakwai ciki har da Iran, inda ya ce Amurkan wannan zamani ƙasa ce ta kowa da kowa, amma kuma ya yarda da cewar bakin hauren da suka kai yawan miliyan guda 'yan asalin ƙasar Iran sun taso ne a Amurka. Ahmadinejad ya yi kuka da abin da ya kira babakeren Washington a kan Majalisar Ɗinkin Duniya, yadda Amurka ke sa hannu a cikin al'amuran duniya, wanda tsohon shugaban na Iran ya ce ya jawo rashin tsaro da yaƙe-yaƙe da rabe-rabe da kuma kashe-kashe da wargajewar ƙasashe. A baya Ahmadinejad ya rubuta wasiƙa ga tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da kuma George W. Bush. Lokacin da aka zaɓi Trump a watan Nuwambar bara, da yawan 'yan ƙasar Iran sun kalli Ahmadinejad da shugaban ƙasar na Amurka suna kamanni wajen saurin hawa mulki da kuma goyawa masu tsatsauran ra'ayi baya da kuma kare muradun marasa galihu. Jami'an sanda a Heidelberg a Jamus sun harbe da kuma jiwo wani mutum mummunan rauni a jiya Asabar, bayan mutumin ya kaɗe mutane uku da mota, inda ɗaya daga cikin mutanen ya rasu. Mutumin ɗan ƙasar Jamus mai shekaru 35 ya tuka motarsa cikin taron jama'a a wani wurin da ake kira Central Square, a inda suke a tsaye a wurin da aka keɓe domin masu tafiyar ƙafa, bayan ƙaramar ta taɓurza kafin 'yan sanda su harbe mutumin, wanda suka ce yana ɗauke da wuƙa. 'Yan sandan sun ce aika-aikar ba ta da alaƙa da aikin ta'addanci, amma ba su gano wani dalili da ya sa ya yi hakan ba. Har yanzu dai ana gudanar da bincike.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, da fatan zai mana afuwar kutsen da aka ji a farkon shirin. To bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya, inda hukumomi a jihar Niger kasar suka yi karin haske dangane da wani makamin gurneti da ya fashe a hannun wani soja bisa kuskure a ƙarshen makon nan, inda ya halaka shi da wasu mutane a ƙarshen makon. Daga birnin Mina ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Bazari ya aika mana.
Kawowa yanzu dai mutane uku ne tare da wani sojan Najeriya. Hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu a jihar Niger Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa wani sojan Najeriya ne da ke aiki a Maiduguri mai suna Tanko Damana ya zo hutu a ƙauyensu na Beri da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga. A lokacin da yake hutun ne gurnetin da ya zo da shi daga Maidugurin ya fashe a cikin jama'a, al'amarin da ya haddasa wannan barna tare ma da jikkata wasu mutane biyar. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shi ne shugaban ƙaramar hukumar Mariga. Da na samu a babbar asibitin Kwantagora tare da waɗanda fashewar gurnetin ya jikkata.
Muna nan kuma General Hospital tare da victims na abin da ya shafa su biyar. To amma insha Allah ina tunanin kamar jami'an tsaro sun yi taking over kuma ana bincike.
An ce soja ne abin ya faru da shi, tabbas soja din ne?
To mutanen garin sun tabbatar da soja ne, har ma iyayen shi. ya shiga soja kamar kimanin shekara 2 da ya wuce. Ya zo ganin gida ne shekaran jiya. To akwai tabbacin cewa lallai sojan ne, in dai ba wani abu ya faru a can wajen aikin shi ba, muna tabbacin sojan ne.
A wannan lokaci dai mutum guda ne ke iya magana daga cikin waɗannan mutane biyar da suka jikkata ga abin da yake cewa.
Yawa sannu Madubba.
Yawa sannu fa.
Menene sunanka?
Muhammad da Mujaja. Beri.
Kai da kai wannan abu ya rutsa? To ai abin ya faru.
To ni dai na ci abinci zan fito kawai, ki dai sai na ga gamu dumu fadi.
Amma kafin abin ya faru kai shi kaga wannan soja tare da
ku? Ni ban ga kowa ba, na haito daki mai burodi ne. Ina hitowa kawai abin sai ya faru, sai na fadi na sai mun ka zaburo ko da mun ka zaburo. Ga wasu nan su ma dan mata wasu ha sun resu. Wanda na ga na fadi na tashi na ga jini na tsalgi na sai na sa dai gelena sai na tare sai aka kawo mun.
Amma to yayin yin jikinka yanzu?
Jikina da sauki ne kan gaskiya.
Jami'an sojojin da na tuntuba dai sun ce suna gudanar da bincike akan lamarin, amma kakakin yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya tabbatar da aukuwar lamarin a zantawar muta wayar salula.
Wani soja ne yana aiki kan mai dubure, aka ba shi hutu ɗan kwanaki ya kawo gida. Shi kuma da ya tashi zuwa gida hakan sai ya ɗauko wasu kayan aikin nashi ya sa jifa yau kone ta yi kasuwa. Wannan bom da ke nan da ke shi an karamin karamin grenade ne. Karamin grenade da yake yawo da sai ya tashi.
Bayanai dai sun tabbatar da cewa ko baya ga gurnetin da ya fashi a hannun wannan soja, an kuma samu wani gurnetin a cikin jakarsa. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai an samu kwanciyar hankali a garin na Beri, sai dai jami'an tsaro da suka hada sojoji da 'yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike a garin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wayo kaina mutuwari gace ba ta fita.
To Allah ya kyauta, har yanzu dai muna Najeriya ne, amma a fagen rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP, inda bayan da wata kotu ta tabbatar wa da Sadata Alhamadu Sharif da mukaminsa na shugaban jam'iyyar a jihar ta Borno, rabuwar kawuna ake ci gaba da samu tsakanin bangaren na Alhamadu Sharif da abokin hamayyarsa Sanata Ahmed Makarfi, inda bangarorin biyu suka gudanar da tarukansu daban-daban. Ga rahoton da Haruna Dauda Abiu ya aiko mana daga Maiduguri.
Tun bayan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta zantar na baiwa tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alhamadu Sharif nasarar kasancewa halartaccen shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa a ranar 17 Fabrairun 2017 ne dai, sai ga wata sabuwa ta so mu kunno kai a jiharsa, wato jihar Borno, tsakanin ayyukan jam'iyyar PDP da wasu ke ma baya da kuma jaddago bayansu na shugabancin Sanata Alhamadu Sharif ɗin. Wasu kuma na cewa amma kai kasuwa don su ba su yarda da wannan shugabancin ba. Dukkanin ɓangarorin biyu dai ayyukan jam'iyyar PDP ne, kuma kowane ya yarda da halaccin juna dan jam'iyya, amma na ta ja ne game da shugabancin jam'iyyar. Ko a jiya ma dai sai da waɗannan bangarorin biyu dukkanin suka kira taron manema labarai, yayin da bangaren Sanata Alhamadu Sharif din karkashin shugabancin Alhaji Shatima Shehu suka gudanar da nasu taron a wani ɗakin taro mallakar matar tsohon gwamnan jihar Borno da ake kira Fort Shams, tare da samun kariyar jami'an 'yan sanda da dama. Ɗayan bangaren kuwa wanda suka jaddada goyo bayan su ga tsohon gwamnan jihar Kaduna wato Sanata Ahmed Makarfi sun shirya gudanar da nasu taron ne a wata hotel da ake kira Barwi da ke nan cikin garin Maiduguri. Kamar yadda ke dauke cikin wasikan gayyata da suka aikewa manema labarai, sai dai ba su samu damar yin hakan ba sakamakon haramta musu wannan taro da jami'an 'yan sandan suka yi, inda suka gudanar da taron nasu a wani wuri na daban. Na dai samu halatar dukkanin tarurrukan bangarorin guda biyu wanda Alhaji Shatima Shehu, shugaban jam'iyyar PDP na bangaren Sanata Alhamadu Sharif din, ya jagoranta, ya shaida mana dalilin kinan nasu taron kamar haka.
Kafin ma kotun yi magana, kowa ma a street duk PDP ma an san Alhamadu da Sharif shine authentic chairman, kowa ya tsani kuma kotun yanzu ya tabbatar. Saboda haka muna kiran kowa da kowa, duk party members din, a zo a haɗu a tafi.
Turai tare da kana gani kamar akwai wasu da ba su ji daɗin yadda tafiyar take ba, kamar sun koma gefe guda musamman ma a can sama. Kana gani za ku iya haɗa kansu a ci gaba da tafiya tare?
Za mu haɗa kai, za mu haɗa kansu.
Ta yi wani hanya kenan?
So, ta yi musu magana, dialogue, a zauna a yi magana a fahimci juna, shi ne yanzu ana kai kullum dare da rana kan wannan abu.
Wani sabo kake da shi ga 'yan jam'iyyar PDP?
'Yan jam'iyyar PDP a Borno, to yanzu lokaci ya zo kowa ya tashi ya tsaya, kuma mu haɗu mu haɗa kanmu kowa da kowa. kowa mu tabbatar PDP ya shiga gama na Borno a 2019 shine fatan mu shine burin mu kuma Allah zai taimake mu Allah ya
shi ko ambassador Usman Dan Juma Maidugu ya jaddada goyen bayan su ne ga bangaren Senator Ahmed Makarfin ko menene ne dalilin su na yin hakan
ba wani babba daga Abuja ko daga sama wanda yake mana magana mu kuma mu ne wanda ƴan grassroots wanda suka sani da suka ga cewa mu ne da mu cece su a cikin irin kaceniyan da ake cika ba to dalili da yasa kenan muka kira wannan taro amma abun mamaki da muka je sai kuma aka ce an dakatar da wannan bayan mun riga mun bayar takarda kuma an yarda cewa mu wannan taro
su aka dakatar da ku
ƴan sanda ne suka je aka ce an dakatar da mu a wajen kuma mu kuma matsayin mu da masu bin doka muka cewa mutanen mu da Allah ko ya hakuri
to yau kuna walako taro kuna shida manema labarin cewa ku ba ku yarda da wannan bangare na da PDP take cewa karkashin shugabancin Shatima Shehu sannan kuma su kansu sun kira wannan taro yau suka ce sun jaddada goyen bayan su kuma da tsohon gwamnatin jihar Borno Senator Alibada Shari ba gari kaman za a ce kun dauki bangare
to mun dauki bangare ai da mai siyasa haka yake shi siyasa ba a ce lasabu ban baraka ma ya sake fitowa
yanzu kuna jaddada goyen bayan ku ga bangaren Alibada Shari
kuma bangaren jaddada bayan bawan mu 100% ga Senator Ahmed Makarfi da kuma shugabannin mu na party inda kashi 90 hankalin party ne yake tare da su mu ma muna tare da su
da alamu da yawa wata sabuwar babin siyasa ne ake kokarin budewa a jihar Borno kuma jihar da Senator Almudi Sharif din ya fito wanda kotun dauka kara ta tabbatar masa da shugabancin jam'iyyar a halin yanzu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To a wani yunkuri na tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar, ofishin kula da lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya raba kayayyaki domin rage raɗaɗin matsalolin rashin lafiya da ke addabar waɗanda rikicin ya shafa. Wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji.
A wurin wani biki ne hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta tallafa ma 'yan gudun hijira da ke cikin jihar Difar Jamhuriyar Nijar waɗanda yaƙi da Boko Haram ya raba da gidajensu har ma da garuruwansu da magunguna na miliyan 122 da jikka 965 na sefa. Kuma a cewar Asimane Fana, wakilin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS a Jamhuriyar Nijar, wannan tallafin yana zuwa wa kasar ta Jamhuriyar Nijar ne domin tunkar matsalolin da yaki ya haifar musamman a yankin Difa.
C'est donc pour accompagner le Niger à faire face à ses conséquences néfastes dans la région de Difa que l'OMS mais aujourd'hui à la disposition du ministère de la santé publique un important lot de médicaments.
Wannan taimakon kokari ne na agazama gwamnatin Jamhuriyar Nijar domin tunkar to annatin da yaki ya haifar a cikin jihar Difa. Kuma akan haka ne hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya cewa da OMS ta tallafa da magunguna masu yawa da kayan asibiti da ke dauke da shedar yanda za a yi amfani da su. Haka ma hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya OMS za ta taimaka domin kansu har inda kuke bukata ya kai mai girma ministan kiwon lafiya.
L'OMS appuiera leur acheminement jusqu'à Difa selon le point de distribution dans la région convenu avec vos services excellence.
A nasa bangaren ministan kiwon lafiya na Jamhuriyar Nijar Dr. Idi Kallame Nasara yana cewa
par cet important appui l'OMS dote le ministère de la santé publique des médicaments et matériel permettant de renforcer son dispositif de réponse aux urgences sanitaires.
Hanyar wannan tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta kawo nata kokari wajen kawo agaji na gaugawa ga marasa lafiya musamman a fannin jinkai. Kuma wannan tallafin ya tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin OMS da Jamhuriyar Nijar, abinda yasa nake isar safifiyar godiya ta ga General Director na hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya, haka zalika da wakilin ta a Jamhuriyar Nijar da ba su tabbacin cewa za a yi amfani da waɗannan magunguna ta hanyar da ya kamata.
J'adresse à madame la directrice générale de l'OMS et du représentant résident nos vifs remerciements et je les assure que ces produits seront utilisés à bon escient.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai muna Jamhuriyar Nijar ne, amma wannan karan kan batun tattalin arziki. Gwamnatin ta Nijar ta bayar wa masu haƙar gwal ba bisa ƙa'ida ba a yankin Jado wa'adin nan da ɗaya ga watan Maris mai kamawa da su kwashe ina su su fice daga yankin ko kuma a dauki mataki a kansu. Hukumomin ƙasa sun ce sun dauki wannan mataki ne domin a samu damar shimfiɗa tsarin yadda 'yan ƙasar za su rika cin gajiyar arzikin Nagual. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mutamar Abara ta aika mana daga Damagaram, wannan mataki bai yi wa wasu masu haƙar wannan gol ɗin ya wato daɗi ba a yankin na Jado.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta bada wa'adin ranar 1 ga watan Maris ga masu haƙar zinare na Jado su gaggauta barin wajen, inda a cewar ta za ta sanya tsari a wuraren yadda 'yan ƙasar za su amfana yadda ya dace. Ga wasu da suka fito daga Jado din suna kokawa da wannan lamari.
In muka ce ba mu dawowa daga wannan wuri, gwamnati yana fushi da mu, shi ne tsoro ya kama mu, kowa ya hado wajen mu 300 muke cikin motar nan. Saboda Allah mu dai amma mu da a taimake mu da Allah. Muna neman abinci wurin nan. Muna samu muna rike iyalanmu. Muna biya ma iyalanmu kuɗin makaranta wurin nan. Kuma an ce za a tada mu. Da an bari an kai damana ma kowa sai ne noma. Yanzu ba aikin da zamu. Amma gwamnati ya taimake mu da Allah. Ya taimake mu. In wani wuri za a gwada mu mu je mu kama mu za mu na neman abinci mu dai wannan wuri fi sabilillah mun ji dadin shi tsakani da Allah.
Ban san abin da za ni ba tunda can aiki can ne muke aiki muna ci da iyalinmu. Da dan shago gare ni can sai da yakkare na tayi can nema. Muna samu muna ci da iyalinmu. Dama kiwo muke yanzu babu bishashi. Haka nan ne.
Talaka sun shiga damuwa kwarai da gaske. Wani zuciya tana kuka kwarai, sarwa sun shiga lalura. Akwai wanda taso daga cashin lafiyar shi tsananin wahala. Domin bai da abin da zai ci ma, ya kamo hanyar nan bai da abin da zai ci. Ya hito daga Jado bai da abin da zai ci. Bisa hanyar ne yana zuke cikin ƴan uwar shi ba su da abin da za su ba shi ci. Har ya shiga damuwa, har ya shiga rashin lafiya, ya shiga mura ta kama shi kwarai.
Zuciya ta nayi kuka da ita har ta yi ƙarfi na. Kuma duk abin da Allah ya kawo, mu da ran dangana da shi tun da zaka. Yanzu abin da zani inda akwai aikin da zamu yi muna zuwa mu nema tun da hanyar cita aikin ƙarfi. Duk inda aikin ƙarfi yake zamu zuwa mu nema ta hanyar abin da muka ci halalin mu dan kwana mai gida na.
Yanzu ina koma gida kawo ban da sana'ar da zani sai in noma ya zo dai kawai in yi noma. Tsakani na ga Allah. Ni dai ban da jari kawai tawakkalta illallah ne na dauki kudin mota na nazo a garasa nazo na tahi ziyaro. In tahi in samo kuma ban samo ba ban ma dade ba. Baki na 14 ne kawai aka ce kora ake.
Mu talakawa nan muna neman mu je mu halak din mu. Mu yi aikin mu abin da mu zo mu ci da yaran mu. Ka ga ya ce mu zo mu zauna gida to ai dalili. Yanzu haka yayi. Saboda yanzu na kai shekara guda a can. Dan abin da na samu aika yara na su ci. Ina nan ina yi kuma yau an ci in taso na taho gashi. To gaba kuma ba mu san abin da Allah zai yi.
Tuni dai wata tawaga da ta hada da ministan ma'adanai Musa Baraje tare da rakiyar shugaban hukumar wanzar da kwanciyar hankali Colonel Major Habu Tarka ta isa Jado inda ta yi bayani wa waɗannan mutane kan yadda 'yan ƙasashen waje suka fi amfana sanadiyar sun mallaki kayan aiki. Mutanen dai sun ce sun yarda da wannan kuduri yayin da yanzu haka suna ta barin garin na Jado. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Ana turka saboda kudi.
Yanzu agogo a nan cewa ke karfe 10 na safe ne da minti 23 ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A ranar 24 ga watan Satumba bara ne aka bude ɗakin adana kayan tarihin Amurka bakaƙen fata 'yan asalin Afirka a nan birnin Washington DC. Bai dan baya manta ba a wannan wata na Fabrairu kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata. Akan sadaukar da shi baki ɗaya matsayin watan Amurka bakaƙen fata 'yan asalin Afirka a nan Amurka domin yin dubi kan irin rawar da suka taka wajen gina wannan ƙasa. Saboda haka ne kuma za mu yi ɗan waiwaye kan bikin buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi na Amurkawa bakaƙen fata 'yan asalin Afirka da aka yi a bara. Sunana Mahmud Lalo. Wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin Amurka daga wasu sassan ƙasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi.
Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba.
Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya.
people don't want to talk about slavery, but I think it's very important because
mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi, amma ina gani yana da muhimmanci saboda kakannin kakanninmu sun fito ne daga Afrika inda aka kawo su nan, kuma bayi ne. Ina ganin wannan ba abin kunya bane domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan.
Da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen ba za a iya saka musu farashi ba saboda muhimmancin su, waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban, kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba, har da matarakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu, kamar irin su Alex Davis da ya fito daga jihar Michigan.
The kids today need to know that there was a history that needed to.
Ina ga yaran yau na da buƙatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja. Kamar yadda nake gaya wa ƴaƴana, su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba.
Mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da Amurkawayen asalin Afirka suka fuskanta, da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta Amurka. To a dai bangaren kuma, a farkon makon nan ne fadar White House ta yi kuskurima ga yunkurin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na fitar da bakin haure da ba su da takardun izinin zama a ƙasar nan. Lamarin da baiwa ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta Homeland Security dama fitar da wasu sabbin ƙa'idoji da za su baiwa hukumar ƙarfin aiwatar da wannan aiki. Sean Spicer shine kakakin fadar ta White House, ya kuma ce za a yi aikin ne tare da mutunta waɗanda za a mayar da su ƙasashensu.
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement.
Wannan umarni na samar da tsaro akan iyakokin Amurka zai ƙara wa ma'aikatar tsaron cikin gida ƙarfin samar da tsaro akan kudancin iyakokin ƙasar domin hana bakin haure shigowa a kuma fitar da waɗanda suka riga suka shigo.
Waɗannan sabbin matakai sun ƙara faɗaɗa ire-iren mutanen da za a fitar da ƙasar nan tare da taimakon hukumomin tsaro. Sai dai fadar ta White House ta ce ba wai da wata manufa ake so a aiwatar da wannan aiki ba, illa a fitar da waɗanda suka zama barazana ga Amurka.
The message from this White House and from the DHS is that those people.
Wannan sako da ya fito daga fadar White House da kuma hukumar tsaron cikin gida na nufin waɗanda suke cikin ƙasar nan kuma suka kasance barazana ga jama'a ko kuma suka aikata wasu laifuka na daga jerin mutanen farko da za a fitar, kuma za mu ɗauki tsauraran matakai wajen ganin mun aiwatar da hakan, inji Spicer.
Sai dai wannan sabon yunkuri ba zai shafi wasu kaɗan daga cikin baƙi marasa takardun izinin zama ba, inda za a basu su cigaba da zama da kuma aiki a nan Amurka. Ko da yake hakan ba wai ana nufin an basu izinin zama na dindindin ba ne. Wasaro da aka makawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wakilin gwamnatin Syria da ke shiga tsakani ya ce ya yarda da mummunan harin da aka kai a birnin Homs ranar Asabar da nufin lalata tattaunawar da ake yi ta zaman lafiya a Geneva. Bashar Al-Ja'afari ya shaidawa manema labarai cewa bama-baman da 'yan ta'adda suka tasa a birnin Homs sako ne ga Geneva daga masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda, kuma muna so mu sanarwa kowa cewa mun samu sakon kuma ba za mu bar wannan al'amari haka ba. Ja'afari ya haɗu da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Syria Stephen de Mistura a Geneva, da Mistura ya faɗa wa manema yaɗa labarai kafin zaman tattaunawar yana fatan harin ba zai shafi batun zaman lafiyar ba. Babban kwamandan 'yan sanda na musamman sun kwato, ya ce sun kwato wani bangare na yammacin Mosul a wani ƙazamin yaƙi da mayaƙan ƙungiyar Daesh. Major General Haidar Almaturi, kwamandan 'yan sanda gwamnatin tarayya, ya faɗa ma kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa tawagarsa ta shiga unguwar Tehran a safiyar yau Lahadi, kuma yanzu haka unguwar na ƙarƙashin ikonsu. Almaturi ya ce mayakan da ish sun aika kusan 'yan kunar bakin wake 10 a motoci, amma tara daga cikin su sun fashe kafin su kai ga gurin da suka yi harin.
Masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tauga abokan aikin mu da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu mika sakon taziya ga daukacin iyalan marigayi Alhaji Gambo Hawaja bisa rasuwar Hajjia Habiba Gambo Hawaja, wacce Allah ya warasuwa jiya Asabar a garin Jos dake Jihar Plateau Najeriya, da fatan Allah ya ji kanta da rahama, amin. Yanzu madadin Nazir Ahmed Hausawa da Cuba Hero Diodine da ya hada mana shirin, sai wato injiniyan mu Al Santos Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC.